More music at houseofsongs.com.
Asher Frequent Beats.
Zaki gane da nake san ki a zuciya ta kin kafuwa ne badan ba ke ce to farko farkon lamba ni dai ciniki na to ke ce riba na kamu da so ke ce ba wata bayan ki komai nai kanki kar da ayo mamaki ke ce na gani kin shiga jikina kin sariga ke ce ta dan ke ce ta bin kin zarce irga yarda soyayya ce marin soyayya wanda yo kama asara mishi ni da kyau ba ni kulawar so har kin kore kishi kada ki nisa da ni ko minti daya ban jure rashi kan ki zan jure in yi fada ko da duban ne yan fashi da ma ki jani ki je da ni kar da ki bar ni ki lamuni na baki sirina ke adana na baki sirina ke adana ke kauna ce ta jani ta kai ni na kamo inda yake kabar ne ke sani zanda ko da adare zinabu na idanu ga bidarki ko a sanda da sanuwa soyayya ki na kamo soyayya ki na kamo
ashraki ne
kyakkyawa take
kin dace a kalla
kyakkyawa take
kin dace a kalla
kyakkyawa take
kin dace
kin dace
ya kalla.